I wrote about being 9 years old, because 9 is a very magical age, and I always kind of need to have it near me sometimes when the magic gets away. 9, 9, I remember 9 as if it were yesterday. I can hear my friends outside of my window say, can you come out and play? In a broader bag of her mama's cooking spoons, so we could dig a hole and try to reach China and get there by early noon. Our imagination soared on golden wings across a sky filled with dreams. Any child could wear a paper crown and be a king or queen at night. Coming home with sniffles and clothes hanging off me with leaves in my hair. Everybody's child belonged to the neighborhood, so you could tell your troubles to old Aunt Savannah, 'cause she always understood.
Time. Yeah, da 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 da